Kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekara 1992 shine wanda yafi dadewa tun bayan da Ghana ta samu yancin kai a shekara 1957 bayan juyin mulkin 1960, 1970 da kuma 1981. Tun shekara 1992 ba a samu rahoton yunkurin juyin mulki a Ghana ba. Yana daga cikin dalilin da yasa aka kebe wannan rana a matsayin ranar hutu. Kamar yadda dan jarida Saliu Shaibu Sarauta yace,
ni wasu kundu-kundu kan a samu wannan kundin, to amma shi wannan abin da yake ya dan bambanta da shi shine yafi dorewa a shekaru 30, kuma abin da ya kawo shi shine matsin lamba da aka samu a wannan lokaci ana cikin mulkin soja na marigayi Jar John Rawlings, inda akai fafutuka aka ga korafi na cewa kamata ya mu dawo turba na demokradiya.
Gwamnati ta kafa kwamitin nazarin yi wa kundin tsarin mulki kuskurima a shekarar 2010, amma har yanzu da kwamitin ya kammala aikin sa kuma ya mika rahoto ba aiwatar ba. Shine yasa masana da kungiyoyin matsin lamba suka farfado da kiraye-kirayen sake bitar kundin. Suka ce kundin tsarin mulkin ya bayar bangaren zartarwa, musamman shugaban kasa karfi fiye da majalisar dokoki, kamar yadda Yunus Salawuddin Banjo yace.
Mun da muke fashin baki cikin harkan siyasa yau da kullum, muna cikin wadanda yake suke kiran yau da kullum daga kwara murya cewa ya kuskure ma cikin kundin tsarin mulkin kasar Ghana. Kundin tsarin mulkin kasar Ghana yana tattare da wasu kurakurai da dama wanda yake suna da cikin ababen da yasa kasar Ghana take cikin saka mai wuya urin tattali arzikinta da lamarin tsaro. Saboda in ka duba yau, ya bari shugaban kasa ya samu karfi da dama ya mafi ma majalisar dokoki.
Yayin da ake bikin ranar kundin tsarin mulki a fadin kasar, daruruwan al'ummar kasar suka yi zanga-zangar lumana a birnin Tamale dake arewacin Ghana a karkashin jagorancin kungiyar matsin lamban nan ta Fix the Country domin a sauya wannan kundin tsarin mulkin. Jerin gwanon ya bi ta manyan titunan Tamale, inda a karshe jagoran kungiyar Oliver Baka Vomao yayi jawabi.
We care about the destiny of our people and the constitution that hold political leaders to account, irrespective of party.
Mun damu da jama'a da kuma tsarin mulkin da ke tuhumar shugabannin siyasa ba tare da la'akari da jam'iyya ba. Idan ku matasa ne na jam'iyya, gobe ina roƙonku da ku jagoranci tawaga zuwa ofishin jam'iyyar ku, ku ba da sanarwar neman sabon kundin tsarin mulki ga mutanen Tamale, su fitar da tsarin mulki wanda zai inganta rayuwar al'umma. Wannan shine alhakin siyasa. Na tambayi lauya mai zaman kansa Dr. Hamisu Muhammad game da waɗannan kiranye-kiranye, musamman wani bangaren kundin da ya bada damar naɗa minista da ke cikin majalisar dokoki.
Tushi yana tafiya ne da zamani, ba wai don an yi shi 1992 constitution saboda wani abu ya canza after 10 years ko after 20 years ko after 30 years sai a saki wannan constitution. A'a, lokacin za a yi aiki da ka'idodi na interpretation. Akwai wasu gurgurun kan da yake constitution ya fi 100 years, ya fi 200 years, kuma ana amfani da shi. Yanzu abinda za mu yi mu fadi ne, constitution dole ne a zamani na tafiya, wasu amendment ya kamata a yi. Idan mutum yana na as MP, ya kamata a appointin shi ya sako deputy minister ba, saboda aikin parliament aiki ne da yake yana zaman kanshi.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.